Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 26 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin mutane ne suka rasa rayukansu sakamakon wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Filato. Yayin da kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar wa al'umma cewa rundunar ta tanadi wasu hanyoyi da suka dace danganin an hukunta waɗanda ke da alhaki. Yayin da 'yan kasashen duniya ke ci gaba da kokarin kwashe al'ummominsu daga Sudan bayan barkewar rikici a kasar, muna tafi da tattaunawa da masanin ilimin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa akan rikicin na Sudan. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan daren da kuma fatan an wato wani lafiya. Ga kuma cikin kullu labaran duniyar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi kiran da a dakatar da yakin da ke aukuwa tsakanin manyan janar-janar biyu na Sudan da ba ta ga maciji da juna nan take. Kani ya gargadin cewa wajibi ne a kiyaye kada ya koma cikakken yaki na tsawon lokaci. Guterres ya faɗa a wani taron majalisar tsaro da aka kira domin tattauna matsalar a jiya Talata cewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan rikici, amma ba a fagen daga ba kuma ba da gawawwakin mutanen Sudan ba. Ya ce wajibi ne ɓangarorin su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da Amurka ta jagoranta wacce ta soma a daren ranar Litinin. Rundunar sojin Sudan ta General Abdel Fattah Burhan da rundunar tsaro ta RSF a ƙarƙashin jagorancin General Mohamed Hamdan Dagalo duk sun fito ƙarara suka yi alƙawarin tsagaita buɗe wuta. A yau Laraba kuma Amurka ta ce wani ba Amurka na biyu ya mutu a Sudan ɗin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya yi wata doguwar tattaunawa mai amfani ta wayar tarho da shugaban China Xi Jinping a yau Laraba, inda shugabannin biyu suka cimma matsayar aikewa da jakadu zuwa Beijing da Kyiv a wani abin da ake sa ran yunkurin farko ne na gudanar da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine. A wani sharhi da ya yi a shafin Twitter, Zelensky bai ba da cikakken bayani kan tattaunawar ta kusan sa'a guda ba da ya yi da shi, wanda shi ne mu'amala ta farko da aka san ya taɓa yi da shugaban na China tun sa'ar da Russia ta soma mamayarta watanni 14 da suka gabata. Zelensky ya ce, na yi amanar cewa wannan kiran waya da kuma naɗa jakadan Ukraine zuwa China zai samar da wani ƙaƙƙarfan tubalin ci gaban hulɗa tsakaninmu. Kafar yaɗa labaran China ta ruwaito cewa shi ya yi kira ga Zelensky da ya amince da matakin sasantawa tsakanin Russia da Ukraine. Yana mai gargaɗin cewa babu zakara a yakin makaman nukiliya. Zelensky ya yi kananta cewa gwamnatinsa ba za ta shiga duk wata tattaunawar sulhu ba har sai Moscow ta janye dakarunta a dukkan sassan ƙasar Ukraine. Koriya ta Kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin Amurka na gaggawa, wato a yayin harin nukiliya na Koriya ta Arewa. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin sanar da yarjejeniyar a yau Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden zai karɓi baƙuncin takwaransa na Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a fadar White House a wata ziyarar aiki domin murnar cika shekaru 70 da ƙulla hulɗatayya tsakanin ƙasashen biyu da kuma tattaunawa kan dangantaka tsakaninsu ta nan gaba. Yarjejeniyar Washington sakamako ne na jerin matakai da aka yi shawarwari da aka cimma na tsawon watanni, aka kuma tsara su don sake jaddada kyakkyawan ƙudurin Amurka ga Jamhuriyar Koriya, in ji wani babban jami'in gwamnati a yayin wani taron manema labarai jiya Talata. A ƙarƙashin yarjejeniyar, jami'in ya ce Seoul za ta ci gaba da kiyaye matsayinta wanda ba na nukiliya ba, kuma za ta ci gaba da bin dukkan sharuɗan matsayinta na yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya lashe amansa kan kalaman da ya furta a jiya Talata na cewa kasar za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa wadda ta bada sammacin kamun shugaban Russia Vladimir Putin. Da yammacin jiya talata ne ofishin shugaban kasar ya sake lale dangane da kalaman na Ramaphosa tare da bayyana cewa ya yi tuntube harshe ne. Ramaphosa ya ce jam'iyyar ANC mai mulkin kasar za ta janye daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Kalaman nashi sun haifar da cece kuce a yayin da shugaban Russia Vladimir Putin da kotun ta ICC ke nema bisa zargin aikata laifukan yaki ya sami gayyatar halartar babban taron watan Agusta a kasar ta Afrika ta Kudu. A ƙarshe kuma kotun kolin India ta bada umarni ga 'yan sandan Delhi da su gaggauta gurfanar da dan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta kasar Brij Bhushan Sharan Singh wanda ake zargi da yin lalata da mata 'yan dambe da yawa na India. Umarnin kotun na jiya talata ya biyo ne kwanaki biyu bayan manyan 'yan damben India sun soma wani zaman dirshin na zanga-zanga a babban birnin kasar inda suke neman a kama Singh ba tare da wani jinkiri ba. Babban mai shari'a DY Chandrachud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suke yi suna da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar wannan kotu. To sai dai Singh ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama. Yana mai bayyana su a matsayin kullalliya kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki.
Murtala Faruk sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Gwamman mutane ne suka rasa rayukansu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Filato. Timfiye da mako guda kenan fitintinu ke ta kunno kai a kananan hukumomin wanda ya sanadiyar rasa rayuka da bacewar dabbobi da kone-konen gidaje. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji da karin bayani.
Gwamman mutane ne suka rasa ransu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu kananan hukumomin jihar Filato. Tun fiye da mako guda kenan fitintinu ke ta kunno kai a kananan hukumomin Mangu, Barkin Ladi, Bokkos da Riyom da ya yi sanadin rasa rayukan mutane, batan dabbobi da kone-konen gidaje. Shugaban kungiyar matasan kabilar Birom, Barista Solomon Daliop, ya ce ko a jiya an kashe mutane shida a ƙauyen Farin Lamba.
Daga ranar sati har zuwa yau kashe-kashe da ake yi an jaya ma mutane barna a gonakin su a can wurin. An kama shanakai, sojoji sun zo suka sake ma Fulani shanakan, ba su ce a biya mu wanda aka yi mishi barna ba. An sake a rinsu mutum biyu da aka yi musu barna sun tafi da su waje cewa an samu gawan yaron Fulani. Nawa daga wurin an je an kashe mutane guda hudu a can haifan. An sake an bushe mutane a tsanya bacci an ji ma mutane biyu rauni. Wannan bai kare ba, an zo an shiga wurin kam an kashe mutum ɗaya, an sake kashe ɗaya a hanyar za shi kui. Mun samu gawaki mutane shida. Ranar Lahadi da dare a fito a ranar yau an ji an kashe mutane shida a can Farin Lamba.
To yanzu da muke magana da kai akwai bayanan da ke cewa mata sun fito kan hanya, wayansu ma na ce an sun tare mutane har an sake kashe matafiya. Ina gaskiya haka tun da dai ka zanga?
Duk wurin da ya ce an kashe matafiya ƙarya ya yi. Mata suna demonstration nuna rashin farin ciki da abin da ya faru. Kukanmu ga gwamnati da cewa jama'an tsaro STF ko Operation Federal sun nuna da cewa ba za su iya ba. Saboda haka a ciro su a kawo mana mobile police.
Shi ma shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Filato Alhaji Nura Muhammad ya ce ba su ji daɗin abin da ke faruwa ba.
Ina Allah wadare da abin da yake faruwa a jihar Filato. Wayannan abubuwa kamar makonni biyu da suka wuce muna ta fahimtar wasu abubuwa miyagu suna tasowa a gurare daban-daban a wayannan ƙaranan hukumomi. Koma waye ya kawo su? Kuma ina kiran jami'an tsaro mu tashi a tsaye. Abin da ya faru a Mangu na kashe-kashe da lalata dukiyoyi da yawan gaske musamman a Boy, wanda bayan wannan an ɗauki garoki ɗaya biyu musamman a Haifan, Kwi, Weren, ita marabayan Farin Lamba duka an ɗauki garokin Fulani. Amma dai muna ta cewa su yi haƙuri su, wanda ko jiya ma a ƙauyen Tukur an kwace shanun Fulani wanda har yanzu zuban samu adadin shanun amma dai garken gaba daya. So irin wayannan suna haifar da miyagun abubuwa musamman a gurare daban-daban a kasar nan.
Manoma suna tsorafin cewa makiyaya na sa dabbobin na a cikin gonaki shi yasa yake zama da tashin hankali.
Shekara 2000 da suka wuce sani yana shiga gona sa yi banna, amma akwai hanya da muke daidaita mu mun sani su sun sani, amma ba a dau doka a hannu ba a kashe mai kiwo sai a ce ana zaman lafiya, wannan ba daidai bane.
Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manja ya buƙaci al'umma su kai zuciya nesa.
Abin da yake faruwa mu ma ya daura mana kai a gwamnatance kwasam ga gwamnatin tana karewa sai wannan abubuwa suke faruwa.
Kun samu adadin mutanen da aka kashe a cikin yan kwanakin nan?
Ni kullum batun adadi ba na yin shi domin ko da dabba ne aka kashe ba mu jin daɗi balle mutum. Kuma abin da ya faru a kwanan nan a farin lamba yau da har ya zama mutane sun tare hanya an riga an sha kansa yanzu hanya bude take. Babba mu shine muna jan kunnen al'umma, shi mai girma gwamna ya tura jami'an tsaro ya ba su umurni duk wanda yake da hannu a arewa wannan tashina a kamo shi a gurfanar da shi gaban shari'a domin a samu a yi maganin wannan abu.
A halin da ake ciki dai kwamishinan yan sandan jihar Plateau Bartolome Onyeka a yau ya ziyarci al'ummar farin lamba tare da kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta civil defense domin jajantawa al'ummar yankin kan kashe-kashen da aka yi a yankin. Kwamishinan yan sandan ya kuma tabbatar wa al'ummar cewa rundunar ta yi tanadin duk wasu hanyoyin da suka dace domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikar. Ya kuma buƙaci jama'a da su yi haƙuri su guji ɗaukar doka a hannunsu, su buɗe hanya, su ba da damar zirga-zirgar ababen hawa domin gwamnatin jihar da rundunar yan sanda suna yin duk mai yiwuwa domin ganin an yi adalci. Al'ummar sun kuma yaba da ƙoƙarin rundunar tare da yin alƙawarin kwantar da hankula. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yayin da bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Sudan suka amince da tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 72, masana harkokin ƙasa da ƙasa da al'amuran diplomasiya na ci gaba da fashin baki dangane da yadda rikicin na Sudan ya ɗauki wani sabon salo mai ɗauke da ɗumbin ƙalubale. A tattaunawa da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, Farfesa Kamil Sani Fage, masanin ilimin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa da ke koyarwa a Jami'ar Bayero ta Kano, ya yi ƙarin bayani akan wannan rikici da yadda yake shafan ƙasashe.
Farfesa, wasu suna tsoron canza bukatu na ƙetare sai shigo musamman Rasha da Amerika. Karfa a ce waccan takaddama ta su musamman ta Ukraine din nan ta yi harshe ta zo kuma a yada ta ko kuma ta shafi harkar Sudan din nan tunda ka ce zancen wancan Red Sea din nan yana ciki.
Eh, gaskiya wannan ai yana cikin abin da ake ganin cewa rigingimun na Ukraine da Russia sun kara haifar da wannan rigingimu na Sudan. Ko ba su suka haifa ba sun ta'azzara shi, wanda dama akwai rigingimun tun da aka yi juyin mulki na 2019 har yanzu. To amma yanzu abin da ya ƙara zafafa su shine waccan rigima ta Russia da Ukraine, wanda kuma da America bangare daya, dama kuma tun da aka yi wannan kaga a cikin gurin akwai wa'anda ake kira ƴan hudu wanda su suke da tasirwa a cikin Sudan. Wato akwai ita America da Ingila da UAE, ita ce United Arab Emirates, sannan da Saudi Arabia, da su suke ta shiga da fice a wajen rigingimin yanda za a yi. Kowane bangare suna da nasu. To yanzu kuma ɓallowa shigowar hancin Russia a ciki kaga zai ƙara damun lamarin ya kuma fita fiye da yadda ake tsoro.
Wani zai ce wai ma me ya kawo zancen su Russia din su zo ne wurin gwamnatin da watakila dama tafiyayya ce, ma'ana dama akwai zuwa suka yi su tafi za a tsara zaɓuka ne a miƙa mulki ga hannun farko na.
To akwai abin da ya kawo ta na farko dai ga wannan rigingimu na Russia da Ukraine, wanda kaga kowanne a cikin manyan ƙasashen nan za a mai da ana so suna so su mai da mu baya ga lokacin da ake yakin cece kuce. Idan wata ƙasa a cikin su kamar America ta dau wani bangare, Russia za ta dau wani wanda ake cewa yakin cece ku kaga wannan yana ciki sannan kuma abu na biyu shine cewa idan ka duba abin da ake cewa kahon Africa wato Horn of Africa anan gurin kaga ita America tuni tana da sansanin soja ita kuma Russia yanzu tana ganin ga dama ce ita ma ta zo ta yi nata a gurin na sansanin dan haka har yanzu ana so a koma da siyasar kasa da kasa siyasar duniya ta wacce wacce aka wuce ta tun 1960 zuwa da 90 shekaru 30 dinnan da aka tafamar da yakin ya cacar baki tsakanin bangarancin yammacin turai da gabashin turai
Farfesa Kamilu Sanu Fage kenan a tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari gashirinmu na gaba
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda ƴan bindiga suka addabi wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kawo koma baya ta fannin kula da lafiyar jama'a a yankunan karkara Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai kananan asibitoci a yankunan karkara da hukumomi suka tabbatar da rufe su a sakamakon matsalar ƴan bindiga da suka addabi yankuna daban-daban na arewacin Najeriya Jihar Niger na daya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da matsalar ƴan fashin dajin ta yi kamari da yasa alatilas irin waɗannan kananan asibitoci na yankunan karkarar suka daina aiki kananan hukumomin Rafi Mariga da Mashururu har da Muya da wani yanki na kananan hukumomin Rijau da Kwantagora duk a jihar Niger a yanzu haka akwai garuruwa da dama da babu irin waɗannan kananan asibitoci Malam Umaru Sarkin Aski Shadadi da ke zaune a karamar hukumar Mariga ya ce duk da yake suna cikin bukukuwa na karamar sallah amma suna cikin wani yanayi na zulumi akan yadda ƴan bindigar suka tarwatsa kusan komai na jin dadin rayuwarsu
a gaskiya kana asibitoci gaskiya yanzu babu su sai dai abubuwa ya samu kaman bangaren asibiti ne a dauko mutum daga Shadadi ko daga Bangi a yi da shi Kwantagora wanda yake ma wani sa'i ma kafin aka kai Kwantagora mutum ma ya tashi aiki ya mutu
yanzu me kuke so to a yi kan wannan matsaloli da suka addabi wannan
to abubuwan da muke son a yi har yanzu dai gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka ma talakawa ta tura musu jami'an tsaro a tabbatar da cewa wurin nan an samu zaman lafiya kamar yadda gwamnati ta dauka kwanakin baya aka dauki sojoji aka kai can daji can hanyar nan da barayin nan ke bi in dai har za a kai ma'aikata a wannan hanyar su tsare
Alhaji Aliyu Abdullahi Gunna Barwan Gunna mazaunin garin Yakila ne da ke cikin karamar hukumar Rafi ya ce a yanzu haka yana da yara 15 da ke hannun ƴan fashin dajin suna garkuwa da su ga ma dai abin da yake cewa
to ayin dai sallalahiya mu iyayen yara da al'umman kasan kagarga baki daya ma ba Yakila ba gaskiya hankalinmu ya koma a wurin yaran nan namu da aka dauke don gaskiya yaran nan suna cikin wani hali din mun yi magana da su a wayansu na barayen sun da yaran kuka suke yi damuwa ya dame su kwarai kwarai
yaran guda nawa nake cewa
yaran akwai mata guda 10 akwai maza guda 5
amma can yankunan karkara babu irin kananan wasu
akwai kananan asibiti wanda yake ma dole ma sun tashi saboda wayannan barayi musamman fangu gari saboda matsalan wayannan mutane gaskiya malaman asibiti dole su kan taso
da an rufe kananan wasu
don an rufe su saboda wayannan matsalan kidnappers din nan
ki kuwa wannan ya taba kasancewa a hannun masu garkuwa da jama'ar ga bayanin da yayi musamman a lokacin da ya kasance a hannun ƴan fashin dajin
na Baramasi Umar wanda ake kira da da'awa unguwar mayanka Kwantagora
ka taba shiga hannun waɗannan mutane ina ne wannan abu ya same ka
wannan abun ya same ni ne a hanyata ta Kwantagora zuwa Zangeru amma ya faru a Yakila wani ƙauyen da ake kira Yakila Madan
aka sabu ya kai ga an biya kuɗin fansa ne
an biya kuɗin fansa naira miliyan 1,500 aka biya kudin fansana.
Da sauran yan uwanka da suna can.
Yan uwana kusan mutum 23 suna can hannun waɗannan bayan Allah din waɗanda ake kira yan kidnapping.
Kamar rashin lafiya ta kama ku, akwai magani da suke bada?
Eh, gaskiya mafi yawan su suka idan yan uwa waɗanda suka kamo mu din saboda shi ne gidan bai ma zuwa ya ziyarce mu. Idan ya zo, idan kaga ya zo, ya zo an kawo kudin fansan wani ne, in ya zo ya kira yaran da ke gadin mu, zai kira sunan wanda aka biya kudin fansan sa, a hito da shi, a dauke shi a mashin, a kai shi doka. Idan aka kai shi doka, sai ya hau mashin ya zo nan birnin Gwari. Sai dai waɗanda suka kawo an Allah haɗa jinin ka da wani daga cikin waɗanda suka dauko ka lokacin ko kuma tahiya, in ya zo ya gaishe ku, za ka yi mashi complain ga abin da ke damun ka. Sai ya ce to babu matsala, idan ya shiga cikin gari insha Allah rabbi zai riko maka magani. Kuma sukan yi wannan kokarin, dan aka riko maka to kuma alkinya al'umma mutum ɗaya zai yi magana, amma an kawo magani din dan uwa da kake tare da su suna da bukata, sai a rarraba. To sai ga kowa ya dan amfana.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da rufe wasu kananan asibitocin na yankunan karkara. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce rufe kananan asibitocin ya zama tilas, domin kuwa har da ma'aikatansu sun rasa rayukansu.
Kaga da wayannan mutane suka da bin wato yan bindiga, dole har ma mun rasa wasu ma'aikatanmu, an kashe su. So kaga sun ji tsoro sun ba wajajen nan, so mun hito da wasu matakai na yanda wuraren nan wajen kiwon lafiya za a dinga aiki a wajajen. Amma ka san da yake maganan tsaro ne, ba za mu bayyace shi ba, amma ba haka ba, mun tura mutanenmu a kowasu matakai da muka dauka. Idan ka tuna an shiga ma asibitin a Gulu, so kaga dole ma'aikata za su ji tsoro.
Kuna da adadin kananan asibitoci da kuka rufe saboda matsalar tsaro?
Gaskiya muna da adadin su a musamman a karamin hukumar Mariga, Sharafi, Shiroro, Shoyin Rijo ba rufe su haka na ba, amma ba iya yin aiki na fusa ne haka na. Yes, amma kaga musamman wayannan local government guda uku din nan, gaskiya wasu wuraren da gaskiya mun rufe su.
Kamar akwai adadin su koko babu dai, koko gama tantancewa?
A'a, bamu tantance su da kaba da wani.
Tuni dai masalautar Kwantagura da ita ma take fama da irin wannan matsala. Ta ce tana dab da kafa wani kwamitin kula da lamuran tsaro a masarautar. Gama dai abinda mai martaba sarkin Sudan na Kwantagura, Alhaji Muhammadu Barau Ma'az na biyu ke cewa a lokacin da yake kaddamar da wasu kwamitocin ci gaban masarautar.
Kwamiti na security ba abu bane da za a ɗaukowa na kaza, a ɗaukowa na kaza, a ɗaukowa na kaza, dole sai an tantance wanda ke shi ciyaman na Board of Trustees da sauran wanda ya kamata suna nan suna bakin kokarin su, domin a samu mutane masu gaskiya da adalci da rukun amana, sannan a kafa wannan kwamitin kuma a zo a kaddamar da su.
Kwamishinan lafiyar Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci da masarautu ke yi zai taimaka matuƙa wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli.
Zai taimaka kwarai kwarai, domin idan ka duba yan bindigan ga ba sa shiga wuri sai in suna da bayanin wurin, su ake ba da bayanin wurin yan wajen. So kaga idan mu da kanmu muka dauki tsaron a hannun mu, cewa mu ma za mu baiwa kanmu tsaro, ba aikin gwamnati kawai da ba. So kaga dole za mu samu mafita, musamman kuma wa'innan da ma ake zakulu suke zama informal, dole su ma za su ji tsoro cewa yes, akwai wanda yake lura da abin da ke faruwa.
Fata dai ingantuwar lamuran tsaron da zai maido da irin waɗannan asibitoci masu matuƙar tasiri ga mazauna yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wani kocin ɗin ƙasar Ghana, Steven Tonado Appiah, ya shugabanci tawagar 'yan wasan Philippines zuwa matsayi na uku a gasar zakaru na BPIIAA. Wannan shine aikin koyarwa da wasa na ƙasa na farko da Appiah ya yi, kuma tsohon ɗan wasan gaba na Manila Diga Football Club ya yi farin ciki matuƙa gaya da irin rawar da 'yan wasan sun kataka. Philippines ta doke Brunei da ci shi ne da uku a wasan samar da wadda yayi na uku inda MJ Libra ya zira kwallaye biyar Makalino Las ya kara na shida duk da cewar ta yi rashin kwararrun ɗan wasanta irin su Benvenido Maranon Philippines ta yi fintin kawo a wasan ta yi wa wasan kuma kwalliya da jerin kwallaye a fiye ya jinjina wa ɗan wasansa yana faɗan cewar yana fariya da su tare da yin godiyar samun damar koyar da kungiyar wasan kasa nagode da wannan babban damar koyar da kungiyar wasan kasa Philippines inji Ronaldo Appiah wadda babban yunkuri ne zuwa ga ainihin buri na wata kungiyar wasan kwallo daga kasar Ghana kwanan baya ta shiga gasar Ramadan Walking Football Cup wadda aka yi a Jazira Academy cikin Qatar shugaban kungiyar kwallon tafiya na Qatar Farhan Al-Sayed ya shirya lolo ya dauki nauyin wasan da tare na unguwanni na ɗan kaka gida suka shiga dan raya watan azumin Ramadan a cikin wasa din da an kai kankan kam kungiyar ɗan Ghana ta fadi a hannun Uganda da ci 3-1 duk da kokarin da sun kai sun gaza darewa gaba sai dai za su yi fariya cewar da su an ka dama a gasar shigan su gasar ya tabbatar da yadda suke da shaukin wasan kwallo kuma aniyar su na fafatawa duk inda sun ka same kansu duk da cewar da su ci gasar ba shigan su kawai ya bari wasan na kwallo tafiya ya shahara Usman Bukari dan wasan gaba na kasar Ghana ya ja hankalin kungiyoyin wasa daban-daban daga manyan ligin Turai biyar saboda yaren kyakkyawar rawar da ya taka a kamfen din sabana a kasar Serbia dan wasan mai shekaru 24 ya taimaka wa Star Belgrade da ta sake canye kumbin da take rike da shi a ligin kasar bayan kwallaye uku da ya ci a wata karawar keke da keke da Bakatopola rawar da Bukari ya taka takarkar Turai ma ya ja hankali a kansa bayan wasu kwallayen uku da ya zura ragan Pioneka yayin wasan share fage tsohon dan wasan KAA Gent ya zura kwallaye 11 a cikin wasannin 25 a Sabia Super League duk da cewar gani ne kwarara ga dan wasan Bukari ya ce yana son ya ci gaba da wasansa ya kuma taimaka wa klubin dinsa a gasar UEFA Champions League da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Zara babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya yi kiran da dakatar da yakin da ake yi tsakanin manyan janar-janar biyu na Sudan waɗanda ba sa ga maciji nan take kane ne gargadin cewa wajibi ne a kiyaye kada fadan ya koma cikakken yaki na tsawon lokaci Guterres ya faɗa wani taron majalisar tsaro da aka kira domin tattauna matsalar ajiya talata cewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan rikici amma ba a fagen daga ba kuma ba da gawawwakin mutanen Sudan ba Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yayi wata doguwar tattaunawa mai amfani ta wayar tarho da shugaban China Xi Jinping a yau Laraba inda shugabannin biyu suka cimma matsayar aikewa da jakadu zuwa Beijing da Kiev a wani abin da ake sa ran yunkurin farko ne na gudanar da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine a wani sharhi da yayi a shafin Twitter Zelensky bai bada cikakken bayani kan tattaunawar ta kusan sa'a ɗaya ba wanda shi ne mu'amala ta farko da aka san ya taɓa yi da shugaban na China tun sa'ar da Rasha ta so mamayarta watanni 14 da suka gabata. Koriya ta Kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin Amurka na gaggawa a yayin harin nukiliya na Koriya ta Arewa. Amurka da Koriya ta Kudu na shirin sanar da yarjejeniyar yau Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ya karbi bakoncin takwaransa na Koriya ta Kudu Yul a fadar White House.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin Murtala Faruk Sanyin da ya tiya na gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balewa da kuma injiniyan mu na yanzu Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.